This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Hawwa Shirif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanun labarai.
Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda matasa ke yi yanzu haka a Najeriya. Kasar Sin wato China ta bayyana za ta sa takunkumi akan dan majalisar wakilan Amurka Jim McGovern. A ranar Juma'a nan kasar Qatar ta gudanar da jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh bayan da aka kashe shi a birnin Tehran.
To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ake zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya a wasu wurare irin Sokoto idan an ambaci tsadar rayuwar sai kuma a yi maza a ce rashin tsaro saboda hatta jami'an tsaro ba su tsira ba
suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasara kashe mutum takwas daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum biyar.
Game da batun zanga-zangar kuma tsantsa za mu kada jihohin Kano da Jigawa waɗanda ke cikin wuraren da aka kafa dokar tsakaita wato takaita zirga-zirga don mu ji halin da ake ciki. Za kuma iya tara jamhuriyar Niger mu ji yadda wannan zanga-zangar da ake yi a makwabciyar take shafar ta.
Mun gani ana falla shagunan mutane ana kwashe musu abinci kai da ke wata kasa ka je ka sa kudin ka sau kaya.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da dan gari wanda yau zai kai mu unguwar Sabon Zango dake Accra Ghana. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da maraice ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda ta rikide tashin hankali a wasu manyan birane a jiya Alhamis. Yayin da kungiyar kare yancin bil'adama ta Amnesty ta ce mutane 13 ne jami'an tsaro suka kashe har lahira. A wata sanarwa da aka wallafa a kafar sadarwar zamani ta X, babban fito jira na yan sandan Najeriya kare da ya ya ce bata gari sun haifar da gagarumar fitina a manyan biranen kasar da dama da sunan zanga-zanga suka rika ɗibar kayan mutane da lalata wuraren kasuwanci da gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda. Abitu kun ya ce an yi barna a biranen Kano, Borno, Yobe, Kaduna, Gombe, Bauchi, Abuja, Niger da Jigawa. Ya kara da cewa an kai wa 'yan sanda harin ba gaira ba dalili a Kaduna, Kano da Gombe inda ya ce an kashe dan sanda guda duk da dai bai ba da wani cikakken bayani ba. Speta jana na 'yan sandan ya kuma kara da cewa bom ya tashi a cikin taron masu zanga-zangar a Borno a ranar Alhamis da ya yi sanadiyar mutuwar mutum hudu da raunata wasu akalla mutum 34. A yau Juma'a aka shiga yini na biyu na zanga-zangar gama gari ta neman kawo ƙarshen tsada kuncin rayuwa da bakin talauci da matasa ke yi a Najeriya inda masu zanga-zangar suka lashe takobin ci gaba da fitowa har sai gwamnati ta saurari koken nasu da suka miƙa mata da kuma sauran buƙatu da suka hada da maido da tallafin mai, sauke farashin wutar lantarki da maido da tallafin ilimi. Koda ko za su shafi sama da shekara suna fitowa. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdulrauf ta halarci filin wasa na Marigayi MQ Abiola inda masu zanga-zangar suka yi sansani ga kuma rahoton da ta aiko mana.
jami'an tsaro sun ƙara tarwatsa waɗanda suka fito a shatalitin unguwar Bega da Tiagas inda suka koma filin wasan MKO a Biola daga bisani kuma suka doshi dandalin Ego Square suke cewa ba gudu ba jarabaya abin mamaki a fitowar masu zanga-zangar na yau shine yadda wata mata mai dauke da jariri da aka jefa wa Tiagas a rana ta farko ta sake fitowa tana ne cewa suna nan daram sai an biya musu bukatu kafin su janye
sunana Suwaiba Abdullahi yau ma na ƙara fitowa saboda gwamnati su ji kudirin talakawa kudirin da muka fito da shi akai ba wai kudiri ne na damuwa ko na tashin hankali ba kudiri ne na neman sasantawa tsakanin gwamnati da talaka saboda wannan tsadar rayuwar da ake ciki
a wani bangare kuma wani matashi ya tofa albarkacin bakin shi akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasa musamman ma yankunan karkara
sunana Kamilu Rabiu Dallami daga Kano sakon mu shine muna son tunube da mana da tallafin mai muna son a samu mana tsaro a arewacin ƙasar nan mu ne ba ma iya zuwa makaranta mu ne talakawa ba ma iya cin abinci a rana sau uku yunwa yana damun mu
shi ma dan gwagwarmayar nan wanda ya yi fice a dandalin sada zumunta ya bayyana yadda jami'an tsaro suka ƙara afka musu da tiyagas
sunana da jadin yanzu lawyer ne kuma ni mai kare haƙƙin dan adam abinda yanzu a mutane suna ta fitowa zanga-zanga tun jiya shine shugabanninmu ba sa ma kokari kuma ba sa ma nuna alama cewa sun damu da duk abubuwan da yake wa ƴan ƙasa ciwo ba yanzu ga magana rashin abinci yunwa rashin tsaro a ƙasa duk abubuwan nan ne yasa mutane suka fito ni a tunani na ya kamata gwamnati ta saurari halin da mutane suke ciki yau yanzu sun attacking din mu a Bega a nan Abuja kamar inda suka yi mana jiya da rana a Ego Square
a gogarin mu na neman ji ta bakin gwamnatin tarayya a yau wayoyin tarhon masu magana da yawunta ba sa shiga kuma ba su ce uffan ba a kafofin su na sada zumunta da suka saba wallafa sakonni kan matsayin gwamnati idan wani abu ya faru masu zanga-zangar ciki da matasa mata da yara dina ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Abuja Lagos Rivers Kano da wasu garuruwa da dama domin mika korafe-korafen su kan sauye-sauyen tattalin arziki da ya yi sanadiyar tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma ƙara jawo wa talakawan Najeriya wahala inda masana ke cewa kamata yi gwamnatin tarayyar ta fito ta yi jawabi da su Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
Kasar Sin wato China ta bayyana aka takunkumi kan dan majalisar wakilan Amurka Jim McGovern wanda ya dauki nauyin kudirin dokar da ke neman sasanta rikicin China da Tibet cikin ruwan sanyi inda China ke kallon Tibet din a matsayin wani bangare na ta tun asali duk kuwa da furici da masu goya gwamnatin Tibet din baya da ke gudun hijira a wajen kasar da Dalai Lama da ke cewa tarihi ya tabbatar da cewa Tibet kasa ce mai cin gashin kanta matakin da aka lankaya da martanin na kokari wato ga kokarin da McGovern ke yi na raunana ikon da China ke da shi a kan yankin takunkuman sun hada da kwace kadarori na dan majalisar da ke akwai a China haramtawa duk wata kungiya ko ɗaiɗaikun mutane a China yin wata hulɗa da shi da haramta mishi da iyalan shi shiga duk wani yanki na kasar cewar wata wallafa ta kafar sadarwar kasar ta China to sai dai kafar Associated Press ta ce McGovern ba shi da kadarori ko wata harkar kasuwanci a kasar ta China ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC
To anjima kadan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka fara zanga-zanga kan tsadar rayuwa ji alhakin tsafadin kasar to sai dai a wasu jihohin ciki har da Sokoto idan an ambaci rashin tsaro a matsayin dalili na farko na zanga-zangar to idan ma ba a haka ba yakan zama dalili na biyu hatta yayin da ake shirin zanga-zangar wasu miyagu sun yi yunkurin kai wani hari a wuraren da suka kashe mutane 13 ana yan kwanaki da fara zanga-zangar daga Sokoton ga Muhammad Nasir da rahoto
daga cikin matsalolin da yan Najeriya ke yi wa zanga-zanga akwai matsalar rashin tsaro wadda ta jima tana haddabar jama'a kuma ta yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama kuma kokarin da mahukunta ke yi ya kasa dakile wannan matsalar
Zambila Ibrahim mai takalmi gidan haji kuma tsadar rayuwa da muke cikin ta babu tsaro talauci yayi yawa yunwa ta yi yawa suna na Ashiru Bello gidan haji saboda irin matsayin rayuwar da ake ciki yau an ka tace abu gobe ka tace ba da ka tace yau za kana ka tace ba
wani abu da ke tabbatar da ci gaba da wanzuwar wannan matsalar shine wasu hare-hare da yan bindiga su akai a karamar hukumar mulki ta Gudu ta jihar Sokoto yakin da yake da iyaka da jamhuriyar Niger inda suka halaka mutane da dama gantoman karamar hukumar Umar Mai Kano ya ce yan bindigar sun halaka mutane ne a hare-hare biyu da suka kawo
dama sun kawo mana hare-hare kusan guda biyu cikin satin mu sun kawo ranar Asabar inda suka samu manoma suka kashe suka halbi mutum shida ni suka hudu suka rasu nan take daya kuma sai a asibiti bayan haka suka dawo ranar Litinin kuma suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasarar kashe mutum takwas daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum biyar a nan garin ƙarfin sarki jiya ma sun sake dawowa amma dai ba su yi nasara ba jami'an tsaro suka kore su
zanga-zangar da 'yan Najeriya ke yi da ta shigo kwana na biyu yau din nan ita ma ta zama sanadin salwatar rayukan wasu jama'a a wasu jihohin Najeriya kamar yadda wasu bayanai da ma hotuna suka nuna a shafukan sada zumunta na yanar gizo a jihar Kebbi ma da ke arewa maso yammacin Najeriya bayanai sun nuna cewa a garin Yauri jami'an tsaro na 'yan sanda sun yi harbi akan masu zanga-zangar har an samu salwantar rayuka da kuma raunuka na zanta da Yusuf Muhammad ta wayar salula wanda shi ma ya samu rauni sakamakon harbin da aka yi masa a kafa
sai an kalban sai da ta yi tsara bayan an halbe ni babu abin da ya waru din saboda garkan mutu an kalbe ni na je hatta a kai ne ne na so kai akwai wanda an kalba ya mutu amma mutum ne
na yi kokarin ne ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Kebbi akan wannan batun na harbi kan masu zanga zanga amma kakakinta bai doki kiran da nayi masa ba duk da yake yau ce rana ta biyu ta zanga-zangar ba a samu fitowar jama'a ba a Sokoto inda kuma a jihar Kebbi an samu fitowar jama'a a garin birnin Kebbi sai dai ba kamar rana ta farko ba sai dai kuma duk da haka al'amura sun soma daidaita masu shaguna sun soma buɗe wuraren sana'arsu kuma jama'a na ci gaba da lamuran su cikin lumana amma duk da haka jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a manyan tituna tunda dai da wasu jihohi suka ayyana dokar ta ɓaci a jihohinsu saboda ya mutsin da ya barke biyowa bayan soma zanga-zangar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hauwa da cigaban labaran duniya.
To bayan a ranar Juma'a nan ne Qatar ta gudanar da jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh bayan da aka kashe shi a Tehran a wani hari da aka dora alhakinsa akan Isra'ila da ke haifar da tsoron faɗaɗa tashin hankali a yankin. Jagoran kungiyar a siyasance ta Falastinawa Ismail Haniyeh yana zaune ne a Doha tare da wasu jigajigan mambobin kungiyar ta Hamas. Zaɓin ne shi ne a wata makabarta da ke Lusail arewa da babban birnin ƙasar ta Qatar bayan sallar janaza a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kisan nashi ya haifar da kiraye-kirayen yin ramuwar gayya kuma ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa da dama da suka ruka rura wutar rashin jituwa a yankin a lokacin da ake yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas wanda ya shigar da ƙungiyoyi masu riƙe da makamai da ke Syria, Lebanon, Iraki da Yemen cikin rikicin. Da sanyin safe yau Juma'a wani jirgi mara matuki mallakar Rasha ya fada kan wata motar bus a yankin arewacin Kharkiv na ƙasar Ukraine ya raunata wasu masu aikin gini su shida da ya hada da wani da ke mawuyacin hali cewar gwamnan yankin. Gwamna Oleh Sinakhov ya ce lamarin ya afku ne kusa da garin Dahachi mai nisan kilomita 40 daga Hirlabok ɗaya daga cikin matsugunan kan iyaka inda Rasha ta buɗe wani sabon fage na faman yaƙi a cikin watan wato Mayu.
To gaida Hauwa da takardantar mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan za mu leƙa jihohin Kano da Jigawa inda ganin yadda al'amura suka kasance jiya bayan fara zanga-zangar sai da aka kafa dokar takaita zirga-zirga. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tura mana da rahoto kan al'amarin da ya faru da kuma halin da ake ciki yanzu.
da maraicen jiya ne dai gwamna Abba Kabir Yusuf na Kano da takwaransa na Jigawa Umar Nambadi suka ayyana dokar hana zirga-zirgar jama'a bayan da matasa suka lalata kadarorin gwamnati da na 'yan kasuwa a jihohin biyu yayin gudanar da zanga-zangar ta jiya. A yau dai al'amura sun tsaya ce a birni da kewayen Kano, inda dukkanin ofisoshin gwamnati, kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar jama'a suka kasance a kulle, kuma jama'a ke ci gaba da zama a gidajensu. Sai dai an fito sallar juma'a kuma an gudanar da ita cikin lumana a masallatai, bayan da gwamnatin Kano ta sassauta dokar daga karfe 10:30 na rana zuwa karfe 5 na yammacin nan. Limaman juma'a akan munbari sun yi kira ga gwamnati da ta saurari koken talakawan kasa, yayin da suka ja hankalin al'umma musamman matasa dangane da illar da ke tattare da lalata dukiyar gwamnati da ta jama'a. Malam Mustafa Muhammad Dandime na cikin malamai da a baya can suka ki jinin gudanar da zanga-zangar saboda tsoron irin wannan yanayi na jiya, amma ya ce yanzu a iya cewa bangarorin biyu sun koyi darasi.
Kila wannan cinzirin da aka yi malamai, duk da su talakawan suna jin maganar malamai kuma sun bijirewa malaman, amma maganganu suka gaya musu sun fito sun yi abin da suka yi, kuma in bukata ba ta biya ba ko gaba kuma ba san me talakan zai kare ba wanda ya kwana, tunda yanzu wannan kamar jan kunne ne. Su kuma talakawa daman babban burin su sakon ya isa, kawai abinda suke kira su ga shin sakon nan da ya isa wani mataki za a dauka, tunda har yanzu mutane cewa suke min shugaban kasa yake. To saboda haka kamata gwamnati ke kokari ke gaggawa ta yi jawabi yadda talakawan nan za a kwantar musu da hankali.
A jihar Jigawa ma gwamnati ta sassauta dokar zuwa sa'o'i uku domin baiwa musulmi damar zuwa masallatan juma'a, yayin da jami'an tsaro musamman sojoji ke ci gaba da sintirin tabbatar da dokar a sassan jihar ta Jigawa. Garin Gumal na cikin wuraren da zanga-zangar ta jiya ta munana ta rikide zuwa tarzoma, amma guda cikin mazauna garin, Famaris Salisu Mazge Gumal, na cewa
a halin da ake ciki yanzu garin Gumel tun safe karkashin wannan kafiyu dai an samu zaman lafiya, illa iyaka da jami'an tsaro suna zagaye gari kuma suna rukwabaran ɗan irin kayayyakin da yara suka ɗauka suka kai gidajensu.
Sai dai kungiyar International Human Rights Advocacy and Awareness Center mai rajin kare haƙƙin bani adama ta ce akwai yanayin take haƙƙin bil adama akan yadda jami'an tsaro suka tafiyar da masu zanga-zangar a Jigawa a jiya.
Abubuwan da muka gani a jiya wanda ya nuna cewa an dan samu ketewar kulawa da haƙƙin ɗan adam, wannan yasa shi shugabanmu ya fito da rubutu na kiran cewa gwamnati da kuma security su ga cewa an yi respecting human rights.
Maryam Ibrahim kenan babbar jami'ar kungiyar Human Rights Advocacy Center a Jigawa. Sai dai kokarin jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sandan Jigawa ya ci cira domin samun ƙarin haske dangane da abinda waccan kungiya ke ambatawa da kuma sauran yanayin tsaro a jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari.
To a gaida Mahmud. To da yake an ce abinda ya ci doma ba zai kasa cin awai ba, bari mu ketara jamhuriyar Niger mu ji yadda zanga-zangar ta Najeriya ke shafarta. Daga Maradi ga Mansur Sani.
Masu iya magana ke cewa abinda ya taba hanci ido ruwa yake, alakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu ne yasa matsalar daya ke shafar daya. Daga lokacin da aka shiga kwana na biyu a zanga-zangar neman sassaucin matsin rayuwa da 'yan kasar ta Najeriya ke fama da shi, tana harkoki da dama irin su sufuri, kasuwanci da zamantakewa ta fara rantsabewa a wasu jihohi da ke makwabtaka da Najeriya a cikin kasar ta Niger. Ga wasu masu rawa da tsaki kan al'amura da suke tsokaci.
Mun gani ana ƙalla shagunan mutane ana kwashe musu abinci, kai da ke wata ƙasa ka je ka sa kuɗin ka sayo kaya, da na ga komai yana iya faruwa ga dukiyar ka. Sai samun tsaye da komai yanzu sai abin da hali.
Kin da ana cikin gabalai komai sai ta bada kasuwancin da sufuri komai sai ta. Kenan mu ta aibar ta dauko mu kashi ko ya mu kashi har mota kana itowa. Kenan ƙara mutai zaman shi da kuma daga Nigeria. Kacina kan ruwan da shigo na gara tun jema.
Duk da kamar matsalar bai hana wasu 'yan Najeriya shigowa ba don samarwa kansu abinci, Malam Abdullahi wani direba ne wanda ya ce a sake lalawa.
Lodi ne na zo nan kuma lodi ne zan koma insha Allah. Bai yiwuwa a yi kwana goma, ita gwamnatin ba mahaukaciya ba ne, shi uban da ya ce kwana goma, shi kuma gunza goma ta dame shi cikin ciki ne cikin awa goma kuma. Abin da za ka ci ga cikinka sai yafi karfinka kana mara yanzu kana tayar karyinka kana nema baka samu bare ka kwana 10
wannan zanga zanga dai da aka ce za a yi kwanaki 10 ana yi a Najeriya na ci gaba da daukar hankalin jama'ar duniya Ibrahim Inazum dan jarida ne a Maradi yayi ma VOA Hausa sharhi kan zancen da ma hanyar samun mafita ga sauran kasashen Afrika masu tasowa
ta nuna cewa jama'a ne suke yin radadin waɗansu kaman tsari da waɗansu hukumomi suka dauka wanda ya kaci kas ga rayuwarsu na yau da kullum mahuta ita ce hukuma wani bi in ana irin wannan sauye-sauyen da yi nazari cewa ka a yi su kwatsam a bi su sau da kawa duk da cewa sauye-sauye ne yawanci wanda yanayin duniya ke kawowa kuma na biyu su ma hukumomi su fara da kansu yawanci a kasashenmu na African ana irin waɗannan kaman sabbin tsarin sai ka gani talaka ne ke ji a jikin shi kuma ya kamata wanda aka ce ngin dan uwanka ya kama da wuta shafar ma na karuwa
tare da fatan Allah ya kawo dauki a cikin wannan lamari Mansur Sani muryar Amerika daga Maradi Jamhuriyar Niger
akai da Mansur yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari
shiri ne da sashin Hausa na muryar Amerika ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri da dangare wanda muryar Amurka a bisa haɗin gwiwa da tashar Marhaba muryar Alkhairi daga Accra Ghana ce kawo muku ni ce Fatimatu Zakiya a madadin producer na Ridwan Muktar Abbas ke gabatar da shirin yau tawagan mu na dangare yayi tattaki ne zuwa unguwar Sabon Zango a sakiyar Accra kuma zamu tattauna da masaratan unguwa mu ci yadda aka so mata wanda ya samar da ita da al'umman masarautar kakacin sarkin unguwa aka zabo mana yayi mana bayani da farko ranka dade zan so ka kara mana bayanin kanka kan mu ci gaba
sunana Sa'idu Musa Bako
sam
kuma ina cikin jikokin Malam Bako kuma da nake dan a matsayin dana Zura Malam Bako ni ne secretary na Zura aka shi ko Malam Bako kakan nawa ko ko ce damu baban shi da Malam Idrisu Naino shi Idrisu Naino shi da wanda tarihi ya gwada anan farkon Hausa Muslim da ya zo Accra Center ya kafa zangon farko a tsakiyan karbi ta 19 shi aka nada sarkin zango kuma yana limamin Accra to bayan shi da Allah masa rasuwa sai ɗansa wanda yake kakan namu Malam Bako ya gaji wannan kujeran sarautar na sarkin zango sai aka nada Malam Garba wanda ake nufin babban almajiri don ni kaina cikin iyayen mu an gaya min yana cikin mutanen sa wanda yake son maganar shi kwarai shi Malam Naino kuma yana da Malam Keshi uban shi ne ko da ba shi ne ko ne to da shi Malam Naino ya rasu a 1893 sai aka nada Malam Bakon sarkin zango shi kuma Malam Bakon ya nuna Malam Garban aka mai limanci na Accra to cikin wannan limanci cikin shekara biyu wani dan mushkila ya zo tsakanin al'umma to shi aka ce an tubi shi amma da aka shiga bincike shi aka gano ashe ba laifin shi bane sai aka mai da shi aka ba shi rawanin sa to ba shi rawanin bai dade ba yayi tafiya zuwa Kano ya bar Ghana to daga can Allah masa rasuwa abin da kadan da zai gyara shi da haka da Malam Garba limanci shi aka da Malam Bakon na Idi to da ba cikin Malam Bakon ya ci gaba da ba da limanci to amma sai abin bai tafiya sosai domin saboda ganin cewa ya dafa Malam Garban baya to she mutane na wani misunderstanding sai Malam Bakon ya nemi a yi kokari a samu wani wuri da shi da al'umman shi wanda ya gada bayan barin duniyan kakan shi su samu wuri inda za su zauna su yi ibadan su da komai su to nan dalili kenan aka ba shi wannan sabon zango yanzu aka zaman da muke yi nan sabon zangon da muke cewa sabon zangon yana da title Malam Bako shi ke rike da title saboda duk wani kasa nan da aka bar ko aka yi mu nan ke takardu muke confirm duka ayi abin gan a bayar ingani to saboda shi zaman sabon gango ne yana nan ne na Hausawa domin judgment ma da aka yi da aka bashi perpetual title wanda ke nufi an baka abu cikin kanka wato ma'ana ka mallaki wurin da abin da ke wurin arzikin da ke wurin duka ka mallaki haka ka ba malam bakon so wannan abin yana nan shi malam bakon shike rike da wannan title amma wurin an kebe shi zaman Hausa settlement yana cikin judgment din to yi gari to yanda sabon zangon ya zauna ke dan to shi malam bako ka zo musulmi da bahaushe baka tiri ce to sabon zango amma su a cikin takardar suka rubuta su ce Hausa settlement daga ne saboda shi su duka ina kai sa ce o ana Hausa settlement din wannan to mu dai musulmai mu samu ke cewa sabon zango
ranka da me ne sana'ar mutanen sabon zango
to farko dai mu da mota shi da moyi suke jima ba wasa ba an jima kware da tela dinki to zai ga to shi da jiwon san mutanen mu sun ba su karfi don ko dinki mun da kana ma na koyi shi da dare dinki da shi ne
an kuma ce sabon zango na buki da karatu haka ne
kware kware gaske akwai karatu sabon zango
har wayo
don gidan malam bako ma akwai makaranta kuma yawancin jikokin da shi ba dun malamai ne
ranka da dai me aka hasasa dangane da ci gaban samun iya da su samu ilimi mai zurfi wani buri ake da shi akan wannan
ko hakika mun kafa tushe domin misali kaman bude ofisin ga da muka yi mun kafa abin da ake kira shi malam bako endowment fund wanda yake dukkan wanda yake makaranta ya samu wani problem in ji na biya ne to ana cirewa cikin wannan fund don a taimaka
in kare da cikin sabon zango akwai makarantu na islamiyya da dama ga masallatai ya birjik shin kuna da makarantun boko
to makarantun boko muna da su amma ba su da yawa amma yanzu dai muna niyan mu ba da fili har university ma a kafa mana a zango don mu yi niyya dai kan cewa lalle mun yi dalilin da muka samu filin tun da iko na hannunmu na batun ƙasa yanda ake so to hakika mun bude islamic school har university level Allah ya yi
ranka ya dade so da yawa ƴaƴanmu kan fuskanci wannan matsala wurin yin katin jefa kuriya da sun kira sunan musulmi misali Suleimana Bashiru Amina sai kaji an ce me shi ba dan kasa bane in nace sabon zango aka haife shi sai a ce sabon zango ba jiha bane shin akwai wani abin da kuke yi a matsayin ku na masarautar sabon zango na yanda za a kawo karshen wannan matsala wadda ƴaƴanmu ke fuskanta
to wanga magana ina so zan ba shi kane na gudana don shi wannan dawaini yake hannun shi marafa malam Imrana Bako
to mutane ne sun yi nisa da gidan malam Bako kuma sun yi nisa da masarautar gida amma wannan abin lalle mun yunkura domin maganan gaza nake muku bi fi wata biyu ba da kane na malam ni suna Sa'adu Bako yaje aka mai passportin zak passportin October wa'an ga tambayoyin ga shi aka yi mai kai wani iri ne ce ni Bahaushe ne wace kasa ka fito yace sabon yace Ghana ni dan Ghana ya sunan unguwanku ko garinku yace sabon zango wani unguwa yace sabon zango yanzu ka matsa mai da tambaya sai ce shi suka ce mai sabon zango bai a tashi sai ce Jamestown suka yi shiru suka ce to babanka yana fito yace sabon zango babanka shi wani gari ya fito ya zo ba Tudu ba yace a'a sabon zango to wanga magana da nake gaya maka masu yin gana ka da sun zo kofar makaranta an sa rufa ana ba mutane ka irin haka suka ci karo da wata daya daga cikin jikokin mu da aka so ba mata irin wannan tambayar sai ta kira wasu ya sauko da ya dauki phone shi ya bude ya guda musu waɗansu abubuwa cikin phone game da batun kasan zango kamar yadda babban yayana ya faɗi su da kansu suka ce yanzu sun yadda manyan su ba su gaya musu gaskiya domin wayanga abubuwan ga suna nan cikin sabon zango amma in sun zo sai a ce musu in ba mutun ya ce ya fito tudu bane to kada a sarci shi ba Hausa manyan mu ba su gaya mana gaskiya sai sa kwanakin baya mun fito mun yi magana da aka yi wani taro mun gaya ma mutanen zango in mutun ya je yin Ghana card ko passport ta samu irin wanga matsala yazo ya gaya mana yazo ya kawo ƙara gidan masarauta mun tashi akwai takardun da zamu je mu gwada musu akwai magana da zamu gaya musu sun asarci shi kamar yadda
to a gaishe ku to masu sauraro sai kuma shirin mu na yau da gobe sanan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin lokacin da kuma za mu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa yanzu a madadin Hawa Sharif da kuma Fiona da kuma shi injiniyan mu ni Ibrahim ke cewa wassalamu sai Allah ya kai mu